arewa kenan ga jimbiyan arewa chop mancha
na'am
aha
Ubangiji kai ne Allah Ubangiji kai ne mai girma kayo sama kayo kasai ai yana ne Ubangiji babu kamar ka sama ka bisharanka ga lungu lungu har ko ga sako sako kunne sai ko sun ji Ubangiji shine Allah ku zo mu yadu mu yi bisharan isa mama na ku zo bishara baba na ku zo bishara dawo ku zo bishara bishara shine muka yo gado
buga mana waka
wakar yabo
mai molo buga mana waka
bishara za mu kai
yanzu kai bisharan isa
Halinsa yana bayyana haske, haske A kowace sa'a banda ba'a Kauce, kuba, muna, duba, hanya, aljanna Amana ce a gare mu Malan da baki kofar gaba
Ganga, buga mana waka
Mai
molo buga mana waka
buga mana
zan kai bisharan isa
bisharan isa
bisharan isa
bisharan isa
ganga buga mana waka
yawa kai
mai molo buga mana waka Buga mana waka Mai molo buga mana waka
Yawa
kai
Don't
kai bisharan isa
Don't forget
Let me on the beat Mai ganga buga mana waka
Buga mana
waka Mai molo buga mana waka
Buga mana
waka kai bisharan isa
Don't
kai bisharan isa